masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya ni goma an tashi lafiya
lafiya kalau alheri
ai yau baka ce ya wajen na ba ka ji abin da wata ce kenan a ai wannan ne sai din ran da naje ka ce ya wajen na ce to ba kwa tare kenan kada New York ashe wata gane
ta kamo asiri
mata ai ba haka bane ai kana cewa ya angoku daga
angoku
daga angoku zuwa angomu ya wurin ba wai New York kake ba to amma
wani zailin ba New York bane ce za haka yake
amma kin ji da goma ashe lauya ne kai
a ba ne video muka kare kai eh saboda matakan tsaro
ashe ina wace wani abu zan dauke ka lauya
to bismillah kaje a kama duka ba kulli
ka amma da ka muka ta nasiru da yanzu mamma a wurin da da wasu da wai wai
nasiru da kuma lokacin da ko
a wani nasiru kace na suru ba hada a wurin lokaci kaza shuru ban gasu ba to mun na goma kamar yadda muke jin wannan waka yau dai ta zama marigayya
haka
ita Tina Turner ba
haka ne
wannan fitacciyar mawakiya da ita bata tashi ba ma sai da ta wuce shekaru 40 karamuta eh mutane suna ganin cewa kamar lokacin tauraron mutane yakan dishi a wancan lokacin to amma ita a wannan lokacin ne da tauraron waɗanda suka fara waƙoƙi yake dishewa sai ita
yawa
ita ta
kuma abu mamaki a fadin duniya dukkan inda waƙe ke kaiwa
wannan mata ta
ta
rawar gani tun tana yi tana fakewa a inuwar wani da shi yake daukan kamar za a ce daukaka da muryarta
yawa
ita kafin Allah yi ita kuma tauraron ta zai haskaka a wannan to kamar yadda muke jin labarin rayuwar ta tayi fama a rayuwa fadi tashi ta fuskanci fadi tashi a rayuwa amma Allah ya mata daukaka
dama haka rayuwarta gada
zuwa karshen rayuwarta to yau wannan na cikin labarin mu a wannan rana amma kafin mu kai nan muna mawaka baki daya a Nigeria, Niger, Cameroon da duk da inda suke a Africa da duniya baki daya wato dan sana'a masu wannan sana'ar to muna taya su jajan wannan rashi da kuma dukan ma'abuta ko kuma masu kaunar wannan mawakiya to baba muna batun rasuwa kafin mu je inda ake biki bari tunda mun faro da
na rashi
to bari mu mika gaisuwar ta'aziya ta musamman ga abokiyar aikin mu Aisha Ma'azu
haka
domin rasuwar mahaifiyarta wadda ta rasu ranar Lahadi da dare bayan dogon jinya to da Aisha da iyali kande da yayyanta duka baki daya da zuriya baki daya da ita mama ta bari ta ita kuma ta rasu tana da shekaru 86 a duniya to Allah ya ji kan mama Allah ya sa ta huta Allah ya kuma ya kyautata makoman mu baki daya to sai kuma wannan gaisuwar ta'aziya ita kuma kakar iyar mu ce Zainab Solomon Garbadas da kakarta ta rasu wato Mrs Florence Ismaha Dauda wadda ta rasu ita kuma ita ma a cikin wannan makon jiya an yi ado in sallama ta yau kuma ake jana'iza ta da karfe 10 na safe a majami'ar Saint Bartholomew dake Busasa Zaria da karfe 10 na safe to muna kara mika gaisuwar ta'aziya ga dangi baki daya Allah ya kara mana dangada Allah kuma ya kyautata karshen mu duka
amin kuma amin to da yake duk da yake cewa dai yau mun tashi ne da shigashin rashe-rashen nan da aka mana
haka
na duniya baki daya da na wato ƴar uwan mu wanda ya same ta da kuma kaka to amma duk da haka bari mu mika wannan sakon taya murna zuwa ga iyalan Alhaji Abdullahi Wakala magatakarda babba na Gusau da kuma na Alhaji Sani Dangata Gusau na daurin aure ƴaƴansu Abdullahi Sani Dangata da amaryarsa Jamila Abdullahi Wakala wanda za a daura a yau Asabar nan a kofar gidan marigayi Sheikh Malam Mijin Yawa a bakin sinima da karfe 2:30 na rana to Allah ba da zaman lafiya da kuma zara'a daya ba
to amin kuma amin to baba kamar yadda muka ce yau shirin namu dungurungun zamu yi shi ne akan wannan waƙoƙin ita wannan marigayya ita wannan marigayya kamar yadda aka bayyana ta rasu ne a ƙasar Switzerland inda ta koma da zama don ta zama ƴar ƙasar Switzerland duk da yake ainihin ba Amurka ce haifaffa Amurka ta zama ƴar ƙasar Switzerland din nan shekaru 10 da suka wuce kuma can ta koma da zama wato ita bisa ga bayani dai an haife ta ne kusan sai ka ce a cikin talauci kuma bisa ga tarihin ta mahaifiyarta ta bar babanta tana ita tana da shekara 11 to ta girma da babanta sai da ta shekara 10 tana da shekara 17 kuma ta koma zama wurin babanta dai ana bayani cewa ita rayuwarta baki daya dai bata ji dadin rayuwa irin yadda yara za a ce zuwa haka dai amma kamar yadda muka bayyana daga baya dai tauraron ta ya fito ya haskaka ta zama fitacciyar mawaƙiya da ake ji da ita ba Amurka ba a duniya baki daya
da kuma muna ƴan ƙadanan mun ji
wato kusan sai ka ce ita bisa ga bayanai ita waƙoƙin da take ana akwai waɗansu da suke da baiwa suna rubuta waƙa suna yin waƙoƙi amma ita waƙoƙin da take da ta yi baki daya waƙoƙi ana rubuta mata ne amma takan yi waƙan saboda yanda Allah ya bata baiwar murya da kuma yadda take tafiyar da ya zama ta yi fice kwarai da gaske a cikin harkan waƙoƙin nan kuma sabili da yadda ta fuskanci rayuwa da kuma gwagwarmaya da ta sha a rayuwarta galibin waƙoƙin da take waƙoƙi ne da take bayyana tarihin ta da kuma bisa ga matsayin da take a wannan lokacin ta kan yi waƙoƙi kan waɗannan.
Gizan akwai wani da ya ji wannan labarin sai da ce daman can matan nan tana nan a raye a ce saboda ya ji waƙoƙin
kwana yawa kuma ta daɗe yawa ta daɗe tana waƙoƙin nan kusan mutane za su ce a ce har yanzu tana da rai haka ne
sai yanzu ta iya
yi sai yanzu ta iya yi. Baba muna shiri ne dungurungun kamar yadda muka ce na karrama wannan fitaccen mawaƙiya Tina Turner ka faɗi cewa kuma kuna yara kuna jin waƙoƙin nan to ban san ko kuna dan rawa dan yanzu ka duba YouTube za ka ga waɗansu ɗan yara kai su ta bakin za ka ne kai wannan ko da talauci muna jin daɗi yawato yawato ai shi yasa abunan su ma suke maganin hawan jini to binta abokiyar aiki mu tana ɗaya daga lokacin suna ƴan mata yawato tana ɗaya daga cikin waɗanda Tina Turner nan take burgewa yawwa wato mun samu mun yi hira da binta ta ce da aka ji rasuwar Tina Turner nan ma sabili da yanda a daɗin nan tana ɗaya daga cikin mawaƙan da kowane lokaci tana sai da aka kira ta ake mata jaje gaba yadda kike ce in ka ce koya ne binta
babu shakka rasuwar Tina Turner muna cikin waɗanda ya taɓa sosai saboda lokacin muna ƴan matan mu muna makaranta waƙoƙin Tina Turner mun ji su kamar me mun san su sai ka ce abin yanzu sai mu ce abin kunya ne ma kamar yadda muka san karatun mu na Qur'ani a lokacin mutum yana yaro so muna makaranta da Tina Turner da Madonna da Michael Jackson wa'annan waƙoƙin sun haba wato Tina Turner. Sannan labarin ta tun muna lokacin ma bamu san yadda zaman aure sosai yake ba, muna sanin da yadda mata wasu sukan sha wahala. Mun san labarin ta yadda ta sha wuya a hannun Ike da dukan da yake mata da komai. Wato abu ne wanda duk mace, in kina mace in kika ji irin wannan, kika san irin wannan, dole zai taba ki. Daga baya mu ma mun zo mun yi aure, so duk irin wannan abubuwan ka zo ka san su, ka fahimta. Amma Tina Turner kam haba, ai muna ce mata legs ne, baby legs muke ce mata, saboda kafafunta. Tana da very beautiful legs, wato kafafu masu kyau. Ita ta san Allah bai mata dama halitta na fuska ba mai kyau ba. Amma to shi yasa duk zaki ga wasu kayan da take sawa, dole kafafun ta nan ita suna nunawa.
Kin ce kun yi yayi irin suturarta?
Wato haba, kadin dai ba fado wai wani abu dai yanzu. Wani zuwa akwai wani dan riganta wani irin 70 pounds haka lokacin aka yi irin masu knock off din nan a London, you know, da na Madonna da skirt din nan 70 pounds ba zan manta ba, wannan shekaru da suka wuce da dama. Wannan skirt din mun saye su mun sa, you know, in kika ga mu muna sa high heels din nan. Ina tuna a makaranta high heels din nan muka sa su, haba mu ma ga mu nan mun fito wato Tina Turner kenan, you know. Ai Tina Turner ta yi suna, ta shahara, ta shahara. Na tabbatar cewa duk yanzu waɗanda muka yi makaranta ɗin nan da su ƙawaye na, da su Kristi, da su Siri, da sauransu, you know, su Aisha, duka za su tuna duk yanzu.
To wace waka ta ce tafi burge ki?
Waƙoƙinta sun taɓa kowa, kuma ko ina a duniya an sani, musamman wannan waka ta What's Love Got to Do with It. Wato waka ce wadda wani ko sunan What's Love Got to Do with It, wato menene zai wannan yasa ko so zai kai ga haka. Saboda in ka duba tsabin abinda ta wahala ne, bata san soyayya ba. Tina Turner bata san soyayya ba, bata samu soyayya wurin uwarta ba, bata samu soyayya wurin ubanta ba. Haka ta tashi daga nan tukuna, har tazo Allah ya taimake ta lokacin da tana shiga wurin inda ake dan waƙoƙi din nan. Wata ran taje Ike din ya je yin waka, taje ta dauki mic tayi ta fara waka, daga nan inda suka haɗu kenan. Gani to ta zo ta zauna da shi nan ma bata ji dadin aure ba, so bata san soyayya ba, bata sani ba. Waƙoƙinta shi yasa duk wanda bai fahimta ba zai ga irin suna da ƙarfi haka, little harsh, amma saboda a yadda ta tashi ne. Daga baya ne, bayan ta kufce ta gudu daga Ike, ai Allah ya taimake ta, ta samu yaron da ta aura. Ya da ta girme shi sosai, amma kowa ka dinga cewa ta aure yaro ta aure, amma kin ga inda Allah ya bata kwanciyar hankali kenan, ta koma can inda ta zauna hankalinta ya kwanta. Anan ne har ta karasa yanzu ta zo ta rasa auren, amma daga baya ne ta zo ta san menene su. Kin gani, so shine tambaya ta wannan What's Love Got to Do with It, menene ne tambaya ce ai. Kin gani, sai ai Tina Turner kan mun ji rashin Tina Turner. Duk da yake na daina jin waƙoƙi, na jima ba na jin waƙoƙi, amma dai yau rasuwar ta din da muka ji kan mun tuna jiya.
You must understand the touch of your hand makes my pulse react, that it's only the thrill of boy needing girl while possess a track. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than.
What's love got to do with it?
baba kaji
But whatever the